أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabuwa tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komi, wanda ya ba mu ikon ci gaba da karatunmu na al-arba'in an-nawawiyya, wanda yau muna Laraba 28 ko da Safar, 28 ga watan Safar, hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 6 ga wata na October miladiya 2021, wanda kuma insha Allah kenan wannan shine darasin mu na 10 cikin wannan littafi na 40 Nawawi. Kuma wancan satin ban manta ba, mun tsaya hadisi na 19, hadisi daga Abi Abbas Abdullahi dan Abbas, yarda Allah ta tabbata gare shi, yake cewa ya kasance a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi, ya gulam, ya kai yaro, wato inni uallimuka kalima, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni zan sanar da kai wasu kalmomi, wasu jumloli da zaka rike. Annabi yake ce mishi, ihfazullaha yahfazuka, ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka, ka kiyaye dokokin Allah sai Allah subhanahu wataala ya kiyaye ka a dukkan al'amuranka. Kai ne ka kiyaye dokokin Allah, baka saba mishi, kana yin sallah akan lokaci, sai ka gani duk abin da kake nema Allah subhanahu wataala ya yassara maka shi. Ihfazullaha, ka kiyaye Allah, ka kiyaye dokokin shi, tajiduhu tujahaka, zakka samu Allah subhanahu wataala a gabanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ce mishi, idza sa'alta fas'alillah, idan zaka yi roko, idan zaka yi tambaya, ka tambayi Allah subhanahu wataala, kada ka tambayi kowa. Sawa'un nan roko da zaka yi na abin da ya shafi al-mu'amala ce ta duniya, ko kuma roko na ibada wanda Allah subhanahu wataala ne zaka roka. Misali, kai ne kake buƙata ta rayuwa, kada ka je kana bin jama'a kana ta roƙon su, kada ya zamanto wannan bara, wanda musulunci babu bara, musulunci ya kyamu bara, ya yi dambun bara. Amma dai ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sai ya tilasa arzikin naka daga ko'ina yake, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo maka. Wa idza sta'anta, haka kuma idan zaka nemi taimako, fasta'ini billahi, to ka nemi taimako daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Haka yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa'alam, kai sani, annal ummata, cewa lalle al'umma gabaki daya, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allahu lak, da al'umma gabaki daya za su hahadu dan su amfanar da kai akan wani abu, to ba su isa ba su amfanar da kai sai da abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya kadartawa zai amfane ka. Haka kuma, wa in ijtama'u, idan kuma su al'umma gabaki daya na duniya suka haɗu, ala an yadurruka bi shay'in, akan sai sun cutar da kai akan wani abu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alaik, to ba za su iya cutar da kai ba da wani abu, sai dai da abinda Allah subhanahu wataala ya kadarta daman zai same ka. Annabi yace, rufi'atul aqlam, kai alqalamu ma dauke shi, wajaffati suhuf, kuma takardun sun bushe, wato bi ma'ana komi duk abinda kaga ya same ka daman Allah subhanahu wataala ya kadarta zai same ka, abinda kaga bai same ka ba, to daman Allah subhanahu wataala ya kadarta ba zai same ka ba. A wata ruwaya Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin, a wata ruwaya cikin wanda ba littafin Tirmidhi ba yake cewa, ihfazillaha, ka kiyaye Allah, tajiduhu amamaka, zaka same shi a gabanka, ta'arraf ila Allah fi raha'i, ka san Allah a cikin a lokacin da kake cikin walwala, lokacin da kake cikin nishadi, lokacin da kake cikin wani walwala, armini akai kana cikin walwala, ko examen ne ka samu kana cikin farin ciki, to kada ya zamanto a lokacin zaka nema ka saba ma Allah. Wanda muka duba halayenmu ne al'umma yanzu, wanda mutum ne ya samu examen zaka gani zai tsara wani abu wanda yake na show ne, a yi a saba ma Allah, ko kuma Allah subhanahu wataala ya albarkace a cikin fami in ku wani zai yi arami ko a cikin zuriya ku ko kai zaka yi arami ka gani dalilin shi an dauko ɗan orchestra an dauko wannan lokacin da kake cikin walwalawa kenan kaga kana saban Allah to lokacin da kake walwalan nan kake tuna Allah kana ƙara gode mishi shi yasa magabata wani abu da ka gani duk wanda yake da imani wanda ya san abin da ya kamata a kowane hali da yake ciki shine ya koma ga Allah subhanahu wataala duk lokacin da abin na farin ciki idan ya same shi zaka kai tsaye abin na farko sujada yake sujada yake ya gode wa Allah subhanahu wataala sannan ya taso ya gode ma ɗan uwa wanda suka taimaka mishi akan wannan abu to wannan shine hali na mutum musulmi ya kamata ya zamanto a duk lokacin da kake cikin walwala to ta'arafa ila Allah fi rahai ya'rifuka bi shidda ka san Allah a lokacin ka kai mu'amalanci Allah subhanahu wataala lokacin sai Allah subhanahu wataala kai ma idan ka shiga tsanani idan ka shiga tsanani sai ya zamanto ya zo maka ya kawo maka agaji wanda wannan alqur'ani ya ambata mana wasu mutane guda biyu wanda suke da wannan halin guda shi a cikin walwala yana saba ma Allah lokacin da ya shiga tsanani he koma ga Allah subhanahu wataala guda kuma a cikin walwala yana bin Allah yana bauta ma Allah yana ko me koma zuwa ga Allah subhanahu wataala lokacin da ya shiga cikin tsanani kuma sai Allah subhanahu wataala ya kawo shi dauki wane ne wannan na farko shine annabi Yunus annabi Yunus annabin Allah subhanahu wataala ne annabin Allah kuma kowa ya san annabawa annabawa wanda suke sun sallama komin su zuwa ga Allah subhanahu wataala lokacin da ki ya shiga cikin ruwa ki ya hade shi kaga cikin tsanani yake a cikin duhun cikin kihi ya roki Allah wa nada fi zulmati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah subhanahu wa ta'ala ibn rajab ya kawo ruwaya da tazo cewa mala'iku suke cewa sun ji wani sauti na wani mutum wanda sun san sautin kenan ka gani sun san sautin kenan a cikin walwala ma yana ambata Allah subhanahu wa ta'ala amma to sun san sautin amma sun rasa daga ina sautin yake lokacin yana cikin ciki kenan ka ganin ya shiga cikin tsanani sai Allah subhanahu wataala ya ce ni fastajabna lahu wa najaynahu sai Allah subhanahu wataala suka karba mishi addu'a sai Allah subhanahu wataala ya cece shi ya sa kihin nan ya amayo shi ya guddo shi tayyib nabi kuma sabanin haka shine fir'auna lokacin shi ma nafsu da ruwa ya fada da ya shiga ruwa yana ruwa zai cinye shi me yace shi ma irin addu'a ta annabi Yunus yayi da la ilaha illallah shi tayi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi ko fir'auna yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal mu'minin shi abubuwan da ya kara ma da amantu kaga in ka tsaya ma kan cewa amantu kai imani nayi imani ka sallama wannan ya kara da la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila babu wani abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai ubangijin da wannan da banu isra'ila suka yi suka sallama suke bautar shi kenan Allah subhanahu wataala kaga da nan la ilaha illallah can ma da la ilaha illallah yace kuma ni wa ana minal mu'minin yace ni wa ina daga cikin mummune to amma me yasa a can cikin lokacin da yana cikin jin dadin shi yana cikin walwalar shi kaga ni ai saban Allah yake yana cewa shine ma Allah subhanahu wataala sai yanzu da ya shigo cikin tsanani kenan kaga Allah subhanahu wataala ya kama shi aka ce al'ana amma ba irin dai a Hausa ba da ake cewa Fir'auna zai ce la ilaha illallah aka taba mishi lakawa yace laka kenan Fir'auna ba haushe ne ko kuma ya ne to wannan dai duka kissa ce Isra'iliyat amma ruwaya ta zo wadda cewa mala'ika Jibril yake ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari yake cewa da kaga lokacin da nake sa mishi laka a baki ake ce yake cewa tsoron kada Allah subhanahu wataala dan rahama shi ya gafarta mishi ruwaya ta zo cewa an sa mishi laka a baki amma bai ce laka ba laka Hausa ku ga san laka tana yiwa malaman da suka ba da labari ko kuma wani ne ya zamna da ya sha shayin shi ya bada tayyib kenan mun gani nan abu biyu wanda kuma shi yana cikin tsanani aka karba mishi saboda can cikin walwala yana koma ga Allah shi kuma cikin walwala yana koma ga Allah bai koma ga Allah da ya shiga tsanani ba kaga ni Allah subhanahu to haka hali yake idan ka shiga cikin tsanani in dai kana koma ga Allah subhanahu wata'ala a lokacin da kake cikin walwala to haka idan ka shiga cikin tsanani da ikon Allah subhanahu wata'ala zaka samu Allah subhanahu wata'ala ya kawo ma dauki Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu dai ta'arrafa ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi wa'lam kai sani annama akhta'aka cewa dai lalle duka abin da ya kuskure maka bai same ka ba lam yakul li yusibuka daman bai kasance ba zai same ka mun gani wancan satin cewa duk abin da ya zamanto ya same abin da ya zamanto akhta'aka bai same ka ba to daman bai kasance ba zai same ka kai ne kana tafiya wani gidi ya fado soran kadan ya buge ka to dama Allah subhanahu wataala da kadar ta zai sani aka zo aka yi wani accident kai ka san sare ba kai ba ka hudda kanka Allah ya hudda ka to dama Allah ya kare ka wannan abun hatsarin nan ba zai same ka ba aka zo aka yi wani mummunan hatsari kowa ya ji ciwo kai ba ka ci ba to Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddarta dama wannan abun zai kuskure maka haka kuma wama asabaka duk abin da ya same ka lam yakun li yusibuka to daman bai kasance lam yakun li yukhdi'uka daman bai kasance ba zai kuskure maka wa alam kai sani cewa haka annan nasra ma as-sabr cewa dai shi cin maguri cewa samun nasara yana tare da hakuri duk wanda ka gani ya samu nasara idan ka bincika farko shi da ya hakuri a komi ne idan ka samu nasara sai ka a baya ka yi hakuri haka kuma idan ka shiga cikin wani sauki ya zo maka to daman kuma akwai wani tsanani da ya zo maka wani bakin ciki wasu abubuwa wanda suka zo maka kuma akan kowani tsanani akwai sauki zai zo daga baya sai dai mutum yayi ta'jili wannan hadisi mun gaishe a wancan satin kuma kenan yau insha Allah zan mu tashi kan hadisi na 20 dam al-hadithu al-20 an abi mas'ud uqbah bin amr al-ansari البدري رضي الله قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري وتونا حديثي نشر عند مالا يكاو منا دغ أبي مسعود وننا أبي مسعود شيني عقبة بن عامر سننشي عقبة بن عامر الأنصاري mutumin Madina idan kaji an ce al ansari cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa da al ansari ne wato ana nufin mutumin Madina ne saboda sahabbai sun rabu biyu akwai al ansar akwai al muhajiri muhajirin sune wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina ansar kuma sune wanda aka isko a Madina su ake ce ma al ansar dana al ansar sune mutanen Madina to wannan Uqba bin Amr al-ansari mutumin Madina ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma al-badri wato ya halarci yakin badar shine ake cewa al-badri wanda ya halarci yakin badar wanda yakin badar mun sani an yi shi a hijira tana da shekara 2 wanda an yi shi kuma cikin ba yaki bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da niyyi wato lokacin an yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi dan a taro kahurai quraishawa da fatakin sun dawo wanda kuma a can Allah subhanahu wataala ya gama da musulman da kahuran a wani waje wanda ake cewa badar wanda hada suka tahi yakin ba yaki ba sai annabi suka wuce da suka je su Abu Sufyan daga Makka sai suka ji labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu zai tare yan kasuwar su gaba ki daya sai suka tada bataliya da mutane wajen 10,000 suka zo don su kubutar da wannan insu yan kasuwarsu to sai shi kuma wanda yake jagoran sai ya san wata hanya ya biye kewaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam suna dawowa to su Abu Sufyan sun zo sai suka ji labari cewa abincinsu da kominsu ya tsira sai suka ce to su ma ba za su dawo ba gida sai sun tafi badar wato badar sai sun tafi badar sun safka sun yi shagali an yanka raƙumma dukkan larabawa sun san da zuwansu sai sun san da zuwansu suka ce haka nan to suka tafi su ma sa annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawo sai Allah subhanahu wataala ya gama su a nan su kuma musulmi wanda suka wuta duka mutum 300 da wani abu ne a ciki masu makami mutum 70 da wani abu ne aka ci shi ma wani ne da sanda za a wuta ne ai wani abu ka dauki sanda wani ya gilgiza ruwa ya dauki icce wani ya dauki buka wani ya dauki menene haka ne aka wuta ba a wuta ba da niyyoyin yaki to Allah subhanahu wataala ya gama su da wajen mutum 1,000 da wa'yan kai aka yaki kuma da ikon Allah subhanahu wataala, Allah ya taimaki musulmi, Allah ya taimaki mummunai, suka ragalgaza su a lokacin kuma aka kashe manya-manyan Quraishawa, aka nasa su Rijiya, aka kankashe su, sabai suka samu abubuwa. Shi yasa yana daga cikin martaba ta mutanen Badar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce musu je su yi abin da suke so, wanda suka yaki Badar cikin sa su je su yi abin da suke so an gafarta musu. Shi yasa cikin sahabbai manazil ne, manzila manzila ce, matsayi matsayi ne a cikin sahabbai. Sahabbai na farko su ne khulafa'ur rashidi, Abubakar da Umar da Usman da Ali, su ma wannan ajere suke. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, duk duniya babu wanda ya kai Abubakar suke, bayan shi Umar, bayan shi Uthman, bayan shi Ali. Bayan wannan su hudu su ake cewa khulafa'ur rashidi, wanda su guda hudu wanda suka khalifanci Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi, wanda bayan su kuma masu biyo musu sune al-asharul mubashirin fil janna, mutane guda goma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam azama guda a cikin hadisi ya ba da labari ce Abubakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Talha fil janna, duka yayi zana mutum goma yace suna cikin aljanna. Kai wannan wace irin shaida ta kai wannan sabba Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda idan muka duba a wannan zamanin zaka samu mutane wanda suke na zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai sai mutum Annabi yake cewa la tasubbu ashabi, kada ɗayan ku ya zagi sahabbaina. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai da ɗayan ku zai zo ya ci da zinari, ya bada sadaka zinariya, kuɗi menene ƙarshen kuɗi zinariya ko kwatan kwacin dutsen Uhud, wanda dutsen Uhud ya kusa wajen kilo 300 ko kilo 400 tsawon shi banda girman shi, da mutum zai cidar da wannan a musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai kai ba muddi guda da sahabi ya bada dan a kai da musulunci, kai bai kai ba rabin shi ji Annabi sallallahu alaihi wasallama. To wannan zaka samu mutane a wannan zamanin suna zagin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallama da mummunan kalmomi, wanda kai tsayin kana zagin sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, menene kake nema ka tushe, kana so ne ka kai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma wannan su ne hadafin su, shine da yawa zaka gani dan shi'a, ɗan shi'a wanda suke bin shi'anci, zaka gani babban abun su shine kan zagin sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Karshe su dawo su ce suna a su suna kare ahlul baiti, su kuma suna rushe ahlul baitin ne suna zagin su, wanda kuma wannan bai dace ba kwata kwata, wanda idan shi'a ta kai ka ga wani wajen ma huta ne kwata kwata da musulunci, huta ne kwata kwata daga musulunci, ba musulunci bane ba. Tayyib, al-Badri muka ce bancin ashirul mubashirin fil janna sai mutanen Badar su zo, wato a falala kenan, wannan duka jeran sabai ne akan abin da ya shayi falala. Qala, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula, wato yana daga cikin abin da mutane suka riska na daga cikin maganganu na annabawan harko. Annabi yake cewa idza lam tastahi fasna'a ma shi'ita, idan baka jin kunya, idan baka da kunya, to ka aikata abin da kake so, kai abin da kake so. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula, yana daga cikin abu da mutane suka riska na daga cikin maganganu na annabawan harko, wa annabawan da suka gabata gabaki daya duka sun gai wannan maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai waje, wato duka annabawan sun yi ittifaqi sun gai wannan maganganun cewa mine idza lam tastahi, idan baka jin kunya, bakka da kunya, to ka aikata abin da kaga dama. Wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam An-Nawawi ya kawo mana shine dan ya nuna mana muhimmanci abin da ya shafi kunya a cikin shari'a ta musulunci da kuma shari'o'in ma da suke baya, tunda hatta da annabawan da suka huce su ma suna faɗa wannan magana cewa idza lam tastahi fasna'a ma shi'ita. Kuma gashi nan hatta da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce mana a cikin al'umma kenan idza lam tastahi fasna'a ma shi'ita, idan baka da kunya, baka jin kunya, to ka aikata dukkan abin da kake so. Wanda kunya mun sani tana daga cikin imani, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa al-hayat shu'batun min al-iman, wato kunya wani yanki ne daga cikin imani. Menene kunya? Yanzu kunya idan ka duba ta zaka gani dalilin kunya zaka gani ka kasa yin ta kare ka kasa yin wani laifi ka kasa yin wani zunubi wanda zaka saba ma Allah subhanahu wataala kenan kaga ta taimaka ma wani yanki ne daga cikin yanki na imani inda baka da kunya zaka gani duk abin da kake so kana yi zaka gani mutane a cikin unguwa ko kuma a wani waje zaka gani da yawa akwai ani banna jin kunya kowa banna jin kunya kowa banna jin kunya baban kowa banna jin to kai daman to annabi sallallahu alaihi wasallam idan baka jin kunya to je kai abin da kaga dama kinan wannan yake nuna baka jin kunya kai a tare da kai ma babu imani tunda tana daga cikin wasu abubuwa na imani wanda kunya kala biyu ce akwai kunya wanda take mutun halitta shi tun harko zaka gani shi mutun ne haka Allah subhanahu wataala ya halice shi zaka ji shi yana da kunya ba komai bai ke iya yi wasu abubuwa kanana wanda a gaban mutane ma ba zai iya yi ba shi haka Allah ya halice shi a rayuwar shi kunya gare shi akwai kuma ta biyu wanda kai ne zaka sanar da kai ne zaka koyar da kai kan karan kanka kunya ita kuma mice ce yaushe zaka koye ta shine da koyar shari'a da koyan addini da karatun alqur'ani da karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tanke kana karatun alqur'ani kana karatun hadisai kana koyan shari'a kana koyan addini zai zamanto kana dabi'antuwa da wasu ladubba na addini wanda kuma addini zai zamanto ya hana ka kai wasu abubuwa na muru'a wanda zaka gani bai dace ba a ce wani a ce kamar kai kai kaza to wannan koyan addini sai ya saka kana jin wata kunya ka koya ma kanka kunya ta baka yi ba wani abu kana girmama mutane kana da kunya baka yi ba laifi baka yi ba zunubi baka yi ba wasu abubuwa wanda dai idan aka ganka a ce wani hobe da kunya yanzu nan misali wani yazo ya huci kai ne dan makaranta ka zo kana karatun alqur'ani eske ka iya bin titin nan kai ta yiwu ba yayi ba baka yi titi ko kogin wani a ce ga wani can zai ta yi baka iya kai kogin shi saboda daga siffarka a siffarkan kanka addinin ka bai koya ma ba wannan abu saboda dauka daga sauti bai daga cikin ladabi na addini amma wani zaka gani daga ihu yi shi kadai to kaga wannan ina ba kumiya ba lahiya ba wannan sai an bincika shi kadai yana ihu to kenan kaga ba kumiya ba lahiya ma ita sai an bincika to wannan kenan abin da ya shafi kumiya kenan kunya akwai wanda karan kanka Allah subhanahu wataala yake halitta kare ita kuma guda kuma wanda zaka gani Allah subhanahu wataala ya sa dalilin koyan ka na addini dalilin wasu abubuwa zaka gani Allah subhanahu wataala ya dabi'antar da kai wannan kunya nan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idza lam tastahi fasna ma shi'ta wato ba kamar ana umarnin ka bane ba ko kuma wani abu wata tsoratarwa ce ake maka kamar yanda a ayoyi da yawa Allah subhanahu wataala ga kuji yace i'malu ma shi'tu ku yi abin da kuke so ku yi abin ko a cikin dabi'a yanzu wani yaro misali kai ne da yaro a gida sai ka ce mishi je kai kaza ai ba kana umarta shi bane ka ya san akwai a baya akwai wasu abubuwa to kamar irin wannan magana ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan baka da kunya ka je kai abin da kake so amma ina ne ba kawo in je ni banna da kunya kawo je in yi kai ana nuna kenan irin kamar abin da ya shayi tsoratarwa akan abin da yake kuma cewa ita wannan kunya abu ne wanda ya kamata ya zamanto mutum musulmi ya zamanto ya tabi'antu da wannan kunya akwai hadisi cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko wani yana ma wani fada yana masa wa'azi yana cewa kai dai kunyar ka tayi yawa kaza da kaza da kaza da kaza annabi yace da'u ka bar shi fa innal haya la yati illa bi khair wato kunya ba ta zawwa sai da alkhairi ashe duk inda kunya take tana tare da alkhairi duk inda mutanen da yake jin kunya yana tare da alkhairi wanda akwai malamai zaku gani cikin wannan magabata wanda suke ganin kalaba ana son haya wato ta zamanto kowane mutum musulmi ya dabi'antu da kunya kuma inda aka yi son kunya shine a wajen mace ta zamanto tana da kunya kada ta zamanto bata da kunya yanzu mace idan bata da kunya sai ta zo nan duka ta watsa mu daga cikin masallacin nan bace idan bata da kunya za ta huto ciki babu hijabi idan bata da kunya za ta yi duk abin da take so ko aka bata ka ba shi kuma addini ya karantar da mu cewa wa karna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula wato ku zamna a gidajen ku zamna a gidan ku kada ku huto kuna tabarruji irin tabarruji na jahiliyya irin mutanen jahiliyya da suke huta haka kada ku zamanto mata kuna addini ya karantar da mace ta zamna a gida idan zan ta huto aya hijabi da ta sabko Aisha take cewa kai tsaye matan ansar gabaki ɗaya madina suka koba kowace ba wanda zata wuto sai kaga ta tarihi jikin ta gabaki daya tukun zata wuta idan sun zo wajen maza za su wuce zaka gani ta tinsar da kanta ta kare fuskar ta wuce amma yanzu wasu daga can kafin ku zo da mun sun yi da mugo kallo kafin ku su zo kai sun yi da mugo kallo sun san waye jari gagare ka masala tana da buto kaza an wuce shikenan to ka gani wannan bai daga cikin tsariya bai daga cikin kunya ta mace wanda ya kamata a ce mace ta tsariantu da ida kenan mace shi yasa addini zaka gani duk abin da ya shahi mata zaka gani akwai wata kunya addini da ya sanya a cikin yanzu hatta da sallah a cikin masallaci misali mata sun zo babban masallaci za a yi sallah mata daga ina sawun su yake farawa daga can karshe yake farawa kuma za daga can wari shi yasa hadisi yace khairu sufufur rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufun nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha wato fiyayyan mafi alkhairin sahu na maza shine sahun farko sharrin shi kuma na karshe danni saboda yana kusa da na mata shi kuma hiyayyan sahu na mata shine na karshe sharrin shi kuma shine na farko kenan da abu addinin musulunci zaka gani yasa akwai abubuwa da yasa na dabi'a na ladabi na ladabi na kuma abin da ya shaye kunya ta zamanto ta shiga ta kankanin jama'a ya zamanto an samu tausayawa kuma alkhairai da yawa su zo kenan wannan hadisi akwai abubuwa da yawa wanda zan magani babban abu shine wanda ita ce kunya wanda yana daga cikin kyakkyawan hali mutum a ce kana da kunya kana da kunya a ce kai a gari baka yin kunya kowa ai ka san ba a yabe ka ba dole ya zamanto a ce a wani yana jin kunyar wani la Allah a je daga gare shi a tambayo a sa yayi wani abu ko kuma an ga yana yin wani abu la Allah ya asa wani yayi kaza saboda wani yana jin kunyar wani kenan dole ya zamanto mutun ya tsibi an ci da wannan kunya wanda kuma ita sun muka duba kenan annabawan farko ma suna da al'ummasu akwai kunya tunda annabi ne yace inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula yana daga cikin abinda mutane suka riska na daga maganganoni na kalmomi na annabawan farko shine mine idalam tastahi kinan duk annabawan sun ce idalam tastahi fasna ma shida idan baka da kunya to kaje kai abinda kake so kenan a zamanin sa ma ana so mutum ya dabi'antu da wannan kyakkyawan hali shine kunya sannan kuma akwai irin nuna kwadaitarwa kenan akan mutum ya sifantu da wannan kunya sannan kuma da falalanta da kuma cewa idan kana da ita akwai wani shu'uba akwai wani dan yanki na cikin imani a cikin zuciyarka haka kuma ya zamanto batta kawo maka sharri sai dai ta kawo maka alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhayau la yati illa bi khair wato kunya bata zawwa sai da alkhairi kawai idan kaga mutum yana jin kunya to tabbata alkhairi akwai alkhairi tattare da shi kenan a takaice dai wannan hadisi na 20 abin da yazo ya karantar da mu sai kuma hadisi na 21 bane yace alhadisul hadi 10 hadi wa 20 ana abi amru wa qila abi amrata sufyan bin abdullah radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم وتوانا حديثي حديثي ناشرين دا آية دا أبي عمر وسكتكما أبي عمرة وتو القنية شي أبي عمر كوكما أبي عمرة من سنشي شيني سفيان بن عبد الله سفيان بن عبد الله yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qultu nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah qulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak ka gayi mini wato a cikin musulunci wata magana wata fada wadda bazan koma tambaye wani bayan ka wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi qul kace amantu billahi nayi imani da Allah summa mustaqim sannan ka daidaita wato na farko dai a cikin wannan hadisi zan mu ga irin yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da kwadai suke da matukar kokari suke da fawa akan neman sanin abin da ya shafi addini wato sahabi ne ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kaje annabi ya wadi mushi wata kalma wanda a cikin musulunci wani fada wanda ba zai koma tambayar wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi mi sai yace mishi kul amantu billahi wato yayi mishi umarni kenan ya zamanto yayi imani ya ambaci imani da halshen shi yace yayi imani da Allah subhanahu wataala kenan shine mi ne kai imani da Allah kuma kai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama zai shiga cikin duka al'amuranka na cikin na koyi ko kuma na bayyane saboda me ake cewa imani da musulunci idan suka hadu waje guda idan suka zo aka kawo imani ana magana aka kawo imani da musulunci to wannan kowanne yana daukan hukuncin shi amma idan suka rabu imani yazo to yazo da musulunci ka zo da imani cewa kai kai yayi imani da Allah subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani akan imani cikin hadisi hadisi na biyu hadisin Umar bin Khattab ya gabata kenan sai yace mishi sannan sun mustaqim sannan ka tsaya ka daidaita ka samu istiqama ka samu istiqrari ka samu tabbatuwa akan bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu tabbatuwa akan dukkan abinda Allah subhanahu wataala yace ayi ayi dukkan abinda Allah subhanahu wataala yace ya hana to ka hanu kada ya zamanto kayi shi umarni na harko da yayi mishi shine cewa yayi ibadi da Allah yayi imani da Allah to me ya rage mishi shine hukunta hukunci kada ya huce kuma gona da iri kada ya huce annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun yi bayani kan abin da ya shahi yin aiki dan Allah da kuma yin aikin akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan ka je ka zo a duk inda za a rinka karantar da kai abin da ya shahi bibiya annabi sallallahu alaihi wasallama to kada ka huce annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi misali anan mun ban manta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatan kwacin shi akan abin da ya shahi al'umma kaman mutumin da ya zo ne yace ma jama'a ana walima a gidan zai gani musu yace akwai walima a wani gida can kawai mene sai wasu suka tsaya suke jira su tafi da shi gidan da ake walima su je su ci abinci wasu kuma kawai suna jin akwai walima yayin suka huta da gudu suka tafi ina za su an gani musu inda ake walima ina za su ba inda za su kawai ta iya rasu ta yi sun bi hanyar shanu sun bi hanyar shanu kenan mene annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo shine yake karantar da kai addini annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zo maka da shari'ar da addinin da alqur'anin zaka gani wasu sun ce a mu qur'ani zan mu rike kada yi qur'ani to waka qur'ana wa bayyana shi wa karantar da shi wa ba da tafsirin shi to kai ka ce a kai qur'anin zaka rike a qur'ani ko an kara maganganun annabi ba kara ba qur'ani haka yake eh dole yanzu aka ce in ka je duk irin wannan irin ɗan qur'aniyun wanda suke cewa su qur'ani dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya bada labarin su yake ce ma da sabon shi kai in samu ɗayan ku yana zauna akan arika shi a saman kujerar shi a zo a ce mishi ga magana ta ga abinda nace ga abinda yace yace a mu alqur'ani ya ishe mu annabi yake cewa to abinda qur'anin yazo shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yazo idan ka duba can cikin suratul najm Allah subhanahu wataala me yake cewa wama yantiqu anil hawa annabi baya nutqu baya magana akan san zuciye shi in huwa illa wahyu sai an mishi wahayi yake annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance dukkan abin da yake wani hadisan annabi inda hadisi ya inganta da shi da alqur'ani a wajen hujja a wajen kafa hujja to daidai suke yanda zakka ga kan kun dai hadisi ne aka ce ma wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama to ya tabbata to kamar ka kawo aya ne ka kwaci cewa aya ce kararraga ta nan to hadisi ne kararraga shi nan ya tabbata daga annabi dole ka dauka kai aiki dan kai musan shi ka ce a ba kai ba aiki ka san sarai ya inganta to zai iya kai kai zaman to ka kareta abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yazo kuma wannan kuma kareta abinda ya shahi annabi kareta annabi ne kuma kareta annabi yana kai ga mutun ya zuwa kafirci kamar ka ce kai musan alqur'ani ne shi ma kai tsaye zaka wuta daga cikin musulunci babu wata makawa kenan dole abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo dole mutun ya dauka ya zamanto ka bi yanda ya karantar to ka zamanto ka bi ka yanda yace ai ya zamanto ka yi shi wannan dan ka samu falahi ka samu tsira a wajen Allah subhanahu wataala gobe alqiyama kenan a takaice dai wannan hadisi ya zo ya nuna mana cewa duk yanda zai zamanto a cikin abin da ya shafi addini ya zamanto na farko imani da Allah shine tsoron Allah kai imani ka zamanto kana jin tsoron Allah akan a bayyane da kuma a goye kenan wannan zai zamanto imanin ka ya cika sannan kuma ya zamanto ka samu istiqama ka samu tabbatuwa ka samu kanka cikin wanda suka yi imani suka samu tabbatuwa a wajen Allah subhanahu wataala kana bin annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya kawo a cikin wannan hadisi na farko dai zan ma dauki irin kwadayin sahabbai akan abin da ya shafi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi addini zawa ka gani nan me yace ya rasulullah kulli fil islam qawlan shi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi bayani akan wata fada wadda a cikin musulunci wadda idan ya rike ta ba zai tambaye ba wani wanda wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ko wannan magana haka kuma cewa da imani ga Allah subhanahu wataala da kuma imani da annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shahi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo haka kuma a cikin wannan hadisi akwai mutun ya tabbatu akan bibiyar samun istiqama kullun ka ringa roƙon Allah subhanahu wataala ka samu tabbatuwa akan abin da ya shahi addini wallahi ba wai dubara ka bace ba wai wayan ka bane ba ba wai wani karatun ka bane bai saka ka tabbatu ka samu kanka kashe da yawa zaka gani a cikin mu wani zaka gani shi idan ya samu ya shiri sai ya gani a wanda ba su shiri wasu ba komai bane ba shi kuma wannan yana sai ya kai ka kan garari kai da kake tunanin ka shiri Allah ya kawo maka wata fitina ta rude ka kai kuma ka koma shi kuma ya shiri shiriya daga wajen Allah subhanahu wataala ne kullun idan ka samu kanka a cikin shiriya ka samu kanka akan tabbatuwa ka samu kanka to ka roki Allah kullun Allahumma inni as'aluka thabat ya Allah ina roƙonka tabbatuwa in samu tabbatuwa a cikin wannan addini in samu tabbatuwa haka aya ta tabbatu wajen mutuwa ma ka samu tabbatuwa haka tabbatuwa a cikin kabari yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah a cikin rayuwar duniya Allah subhanahu wataala shi yake tabbatar da mutane wanda suka samu imani ya tabbatar da su a lahira a cikin kabari shine tabbatarwa ta neman bada amsa idan mala'iku sun musu tambayoyin kabari wanda wannan tambayoyi sai an samu kowa sai an mishi ita banda wanda hadisai suka yi istisnai shi ita kuma shi yasa addu'a da ake ma mamaci mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al wato ku nema mishi gafara saboda yanzu ana mishi tambaya sai ka ringa mishi addu'a cewa Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka tabbatar da shi ya bada ikon bada amsar da za mu shi wannan duwa kowa sai an mishi tambayar wannan to tun gana rayuwa zakarin roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar da kai a kan addini Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai ya zamanto hatta a cikin kabari ka bada wannan amsar haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da zuciyarka a cikin wannan addini irin addu'a ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik sabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zakata waye mai jujjuya zakata shine Allah subhanahu wataala kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zakatan bayi suna cikin yatsotsin ubangiji yana jujjuya su yanda yake su kai tsaye haccan mai Umar yake cewa ko Ibn Umar yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira mutun zai tashi mummuni ne an waye gari da shi mummuni zai mutu zai marece dai ya dawo kawo wanda kuma abinda zai kara karfafa maka wannan hadisi wanda muka gabata hadisi na hudu ne ko na shida wato inna ahadukum yujma'u alala fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها واتوم تنزي زوينا أيكي غاشنا أيكي إرن أن أهل الجنة سلا بتبرش عزمي ببرش زكا كومي أيكي kai kanka ka san wannan da rahama Allah kawai ana mishi zaton cewa idan ya mutu zai samu aljanna har sai ya kai ga gargara ya kusan mutuwa kawai sai ka gani ya juya fitina ta roge shi Allah subhanahu wataala ya kadarta mishi wasu abubuwa yayi wani abu ya koma hayrin an muta kuma ya mutu akan wannan ya zama to ya shige ta saboda shi al'amal bil khawatim menene ake ma karshe ne karshe abinda ka cika da shi ne ake yantibari ba abinda ka fara ba kai ne duk yanda ka fara an yi kai karatu kai menene karshen ka shi yasa kuma yana daga cikin addu'a bayi bayan Allah zaka gani suna roƙon Allah kyakkyawan karshe dole ya zamanto kai kana ma kanka kariya kana roƙa ma kanka Allah subhanahu wataala da ya kare ka Allah ya tabbatar da kai Allah ya tabbatar da zuciyarka Allah ya sa ya cika maka ka cika da imani ya baka kyakkyawan karshe saboda karshen nan abinda ka cika da shi shine za mu yi tibari da shi ba abinda yake baya ba wanda dalili ya wuce al-sayyid babban dalili shine dalilin Abi Talib amma annabi sallallahu alaihi wasallam karshen didi yazo yana mutuwa zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi yace la ilaha illallah ya bada imani yayi imani wannan kalmar da ya bada imani ya zamanto cewa da ita zai zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimake shi a ranar tashin alkiyama da karshe yace huwa ala millati Abu Talib Abdul Muttalib yana kan wancan addini kinan kaga abin da ya cika da shi abin da ka cika shi yasa can hadisi yace man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya kasance karshen maganar shi ta duniya ita ce la ilaha illallah to wannan aljanna da ikon Allah subhanahu wataala kenan dai kowa abin da ya dace shine ka rinda roƙa ma kanka tabbatuwa ka samu istiqama a cikin rayuwar nan ka samu istiqama a lahira Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu kina a cikin wannan hadisin akwai muhimmancin mutun ya mulazam ya zamanto ya mulazamanci abinda ya shahi istiqama akan gaskiya akan shari'a hatta ya zamanto har ajalin mutun ya zo mishi har ajali ya zo har ajalin ka ya zamanto ka zamanto kana kan wannan addini addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhad na'am na'am bisa wahayi bayani akan shi shafiyan to ala kulli hal dai abinda ya shafi wahayi duka annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yana kawo mishi wahayi idan aya ce yana kawo mishi ta idan hadisi ne ana kawo mishi ta a tabbatar mishi da shi saboda a farko annabi sallallahu alaihi wasallama in yana magana da zai hadisi ne saboda shari'a ce shi an kawo shi ne ya karantar da mu shari'a kenan dole zai zamanto yana practical in wasu abubuwa abinda yayi zan mu yi shi matukar abin bai zamanto ba khususiyya shi ce menene khususiyya cewa shi kadai aka umarta shi kadai aka ba ma yayi wannan kamar yanda misali arman mace sama da hudu wannan kaga khususiyya ce ta annabi bai yi wa wani ya ce a annabin mu kaza gare shi a mu nawa ka aje mana hudu bakin hudu to kaga wannan khususiyya shi to annabi da aka turo shi ta'alimi ne shi yasa zaka gani wasu abubuwa da yawa yanzu misali hadisin da mutane da yawa zaka gani wanda Allah subhanahu wataala ya jarumce su Allah shirye da mu shirye su cewa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Bukhari a tsaye zaka gani an ce a annabi zai yi Bukhari a tsaye wannan cin mutunci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kai idan ka zo ka gani eh kamar ko kamar cin mutunci a ce babban mutum ya tsaya tsaye yake kamar cin mutunci shi kuma menene annabi karantar da mu yake annabi karantar da mu yake dole kenan wani abin kai ne misali yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu ba wannan ruwaya ta hadisin haka kai ne ka shiga wani waje gashi nan datti yayi yawa kana duka kayan ka zasu taba sallah zaka je kai masallaci zaka je ka shiga to kenan dole ya zamanto a lokacin kenan addini ya sama ma ya zaka yi ka fita daga wannan mahallin to shine to darura ta baka kai wutsarin ka amma san samu duk inda kake in je waje ne tsaftacacce ka duka kai wutsari saboda ni anan idan kace zaka duka na farko datti ya yawa la Allah wutsarin ya fatsin maka la Allah kayan ka su kwashi shara baka san ba wace irin dauda ce tunda a hadisin ma da yazo adadan nabi sallallahu alaihi wasallam fi muzanata qaumi fa bala qa'ima au kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi yazo wajen wani jirgi na mutane yayi wutsari ya tsaye to a jirgi mutun ya duka to kaga irin wannan ai aiki ne na annabi wanda yazo dan ya karantar da mu to haka abin da ya shayi wahayi idan aya ji annabi sallallahu alaihi wasallam zai gai tunda akwai masu rubutawa zai ce to aya kaza asa ta cikin aya ta sauko mini kan kaza kaza da kaza da kaza da kaza asa ta cikin sura kaza ko kuma wani abu yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai jibrili ya sauko mishi da aya sai sauko mishi da aya a ce kaza da kaza da kaza kamar misali wanda ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana bada kuka akan mijinta annabi sallallahu alaihi wasallama bai san ba me zai ce mata yace bai san ba me zai ce mata kawai dai hakuri kaza da kaza da kaza kai tsi aya ta sauko mishi wahayi akan Jibril sai aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shiga cikin wahayi zai kyale wata ran zaka gani yana zuwa da sifofin da yake zawa irin gaduwa cikin shama'il hadisan Aisha da ta rawaito akan abin da ya shafi sifar yanda yake kasancewa idan wahayi ya sauko mishi yace ina wannan karsami Allahu ya tasauko Allah ya ce karsami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawja to irin haka to kuma akwai maganganu ai nashi cewa da kuma su aikin shi ne saboda idan muka koma ta'arifin hadisi menene abin da ya shafi hadisi ta'arifin hadisi shine mustalahul hadis wai akwai karatu ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyya aw khalqiyya abu biyar suke na hadisi na farko shine fada annabi annabi ya ce kaza ai zai zamanto ba kullun bane ai wuzarin ga mushi wahayi akwai maganganun shi ne yau da gobe to maganganun shi ne yau da gobe ma shari'a ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya faɗi abu kenan zai zama to hadisi ne ya faɗi kenan bina'i ne akan shari'a dan mu koya ko kuma aikin shi shi ma zan mu dauka ko kuma takririn shi menene takriri ayi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka nan ko kuma ya kyale bai hana ba saboda idan akai abu a gaban annabi ya zamanto ba shari'a bane shari'a ba ta yarda ba da wannan kai tsi zai hana idan kuma ya kyale to ana iya yi kenan wannan na uku na hudu shine misali a ce siffa annabi sallallahu alaihi wasallama ta halayen shi an rawaito halin shi kaza kana khulquhu qur'an halin shi alqur'ani ne siffantuwa da abun da yazo wannan ma hadisi ne zan mu dauka haka kuma na biyar shi karan kanshi siffofin shi annabi ba dogo bane gajere ne kaza da ba gajere bane ba gajere ba ba dogo ba ba na ce ba gajere ba eh annabi ba gajere ba ba dogo ba annabi yana da gashi kaza yana da shi gashi nan to wannan siffa shi ta halitta shi kina wannan abubuwa guda biyar sune abin da ya shafi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin hadisan idan muka zo cikin hadisul qudsi zan mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana rawaito daga ubangiji wanda zan mu ga bambancin hadisul qudsi da alqurani insha Allah sauran bayani zai zo a hadisi na 24 ne in ban manta ba na'am kenan wani hadisi ne muke hadisi na 22 zan mu je na'am malam yace al hadisu thani wa 20 wato hadisi na 22 an abi abdullah jabir bin abdullah al ansari radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ara'aita idha sallaytu al maktubat وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازل على ذلك شيئا ادخل الجنه قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حله وتونا حديثي ني daga cikin sahih muslim daga abi abdullah wanene abi abdullah jabir bin abdullah jabir dan abdullah alkunya shi kuma abi abdullah yana wani yake nuna mana kana iya ka sama dan ka sunan babanka jabir dan abdullah shi kuma baban abdullah na'am al ansari muka ce al ansari menene mutuma Madina, yarda Allah ta tabbata gare su. Yake cewa anna rajulan, lalle wani mutun sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, ya tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa fa qala, yace ara'aita idza sallaitul maktubat, ya Rasulullah, ba ni labari shin yanzu idan na zamanto nayi wannan salloli na farilla kade, as-salatul maktubat, sallar farilla guda biyar, yace idan nazo nayi wannan sallallon na farilla kade, wa sumtu ramadan, azumi yazo nayi azumin watan ramadan, wa ahlaltul halala, yace abin da yake na halal halal na zamanto na halaltar da shi ina cin abin da yake halal, wa haramtul haram, shi kuma na haram ya zamanto haramun ne banna taba haram ina nisanta haram, wa lam azid ala zalika shay'an, yace ban ƙara komai ba akan wa'annan. Adkhulul janna, a wata riwaya a adkhulul janna ne mu ko adkhulul janna, adkhulul janna shin zai shiga aljanna, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi na'am, eh zaka shiga aljanna. Rawahu muslim, muslim ya rawaito wannan hadisi. Tayyib, ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin idan ya aikata wannan ayyukan, wato wannan ayyukan zai shiga aljanna? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi eh zaka shiga aljanna. To wasu ayyuka ne, ga sunan ayyukan da kamar kadan ko ayyuka na farko ka gani babu zakka ma a ciki, babu haji. Tayyib, sai zamanto mutumin gashi nan yace salawatu sallaitul maktubat, sallar farilla na filfiloli duka babu, qiyamul layli babu, kawai in ya tashi asuba tayi ya tashi yayi sallah asuba shikenan shi, sai azawar, azawar tayi yayi sallah azawar, la'asar tayi yayi, azumin nafila babu, ashura babu, arfa babu, tasuwa babu, sai ramadan, sai ramadan babu, sai tashawwal, wa ahlaltul halala, to ga inda magana take halal, halal neman halal, to wato ita halal ya halalta da halal, to an ji halal, wa haramtul harama, haramwa ya nisanci su, ba ana nihin ba wai abu na haram sai abin da zaka ci ko kuma dukkan wani nau'i na haram, shi ne ba ya kallar wata ta zo wuciya ba ya kalle ta ba, tun daga nan mawara idan ta zo in fuji'a ta zo zai kau da kai, ka gani ya zamanto ya nisanci haram, ba zai yi da wani ba, ana yi da wani zai yi magana kai ba bai dace ba, ko ya tashi daga wajen zai yi, in ka duk wasu abubuwa sawa'un karami ne na haram ko babba ne na haram sai ya zamanto mutum ya nisanta. Halal kuma duk inda take in dai ba halal ba, duk abin da yake na halal ka zamanto kana yana wannan in shi, to zai zamanto ka shiga aljanna, yace na shiga aljanna, yace eh na shiga aljanna, ya shiga aljanna. To ai nan da nan salawatul maktubat wannan alhamdulillah, to wajen yanzu dai a duniyar tamu abin da ya shayi halal da haram, wani irin masu dai irin gasu nan dai sai a hankali wai yake cewa yanzu haramin ma wala dai, bai ba wani nisance ta shi wahala samun ma take nan, kaga wannan kenan, kaga ai abun sai al sai an wannan himmai kenan dai. Ala kulli hal, wannan yana nuna mana wannan abubuwa yana daga cikin sabubba na shiga aljanna, shine ya zamanto kai ka kawo farilla ta abinda Allah subhanahu wataala ya farlanta maka kawo shi, abinda Allah subhanahu wataala ya hana maka yace ka yi shi ka yi shi, to wannan a kaida da man su ne, a kaida su ne abinda Allah yace ayi ayi na wajibin ka kai shi, abinda yace a nisanta ka kai ka nisance shi, to wannan matukar kana yin wannan kana tabbatar da ibon Allah subhanahu wataala zaka je ka shiga aljanna. Amma abinda ya shayi sallah nan mu dawo da yace sallaitul maktuba, mu dawo kan abinda ya shayi nafila, nafila tana da muhimmanci, nafil filoli suna da muhimmanci, sawa'un nafila ta ramadan na azumi, azumi na nafila ko kuma azumi sallah wanda suke nafil filoli, saboda menene za a zo da kai a ranar lahira idan ya zamanto misali sallarka labudda sai ya zamanto sallarka ka samu wani nakasi ka samu wani inda baka cike ba, wani kuskure, wani abu wanda baka cika shi ba cikin sallah, to menene zai cike maka wannan kusakura? Shine nafilfiloli da kake yawan yi. Shi yasa mutun ya ringa nauyin yawaita nafilfiloli, sai zaman to kuskuren da kake samu a sallah dalilin nafilfilolin nan sai a cike maka su. Haka abin da ya shafi azumi, azumi kaina yin nan ibada bai yiwa a ce ka zo ka yi ramadan gabaki daya baka samu baka yi wani dan takasiri a cikin ramadan din ka, to wannan abin da ya zamanto na nafilfiloli da kake yi na azumi sai ya zamanto su ma sun je sun iske kenan azumin wannan na farilla, sun samu sun ciccike maka wasu gurbi wanda ya zamanto ka samu takasiri, ka samu rage baka yi su ba da kyau. Kenan wannan shine yana da muhimmanci ya zamanto nafilfiloli kana yi, surtu nafilfiloli na bakin sallah wanda ake ce musu sunanin rawatib da kuma qiyamul layl, surtu da qiyamul layl da kuma wannan nafilfiloli. Qiyamul layl in ka tashi ko da raka'a biyu ce kai, ko da raka'a biyu ce kai ga shafa'i da witri, ka roki Allah subhanahu wataala, wato yana daga cikin wannan yin qiyamul layl. Duk wanda zaka ga ya lazimci qiyamul layl da ikon Allah, zaka gani babu wasu abubuwa da zaka gani ya sa gaba bai same su ba. Yana qiyamul layl, wato yana ganawa da Ubangiji da dare, cikin dare ya tashi kowa yana barci. Mun sani mun gani cewa sulsul akhir na ƙarshe na dare Allah subhanahu wataala yana saukowa saman duniya ya ringa tambaya wa yake nema a gafarta mishi, wa yake neman abu, wa yake neman gafara a gafarta mishi, me neman arziki a bashi, ga inda ake nema ma kai ne tambayar ka fa aiki kana so ne kai ko kana can kana da barci. Kenan kaga lokaci ne munasib wanda da yawa muna rafkanuwa akan abin da wannan ya shafi, abin da ya shafi kiyamu ba sai ka tashi ba ka ce kai ta raka'a 13 kai a'a kana iya kai biyu inda ka gaji kawai kai witri ka samu ka kwanta ka huta su je karshen dare. In kana so kusan alfijir yake to, in kana so kana iya ka tashi daga wannan lokacin har asuba kenan, zamanto in kai ida an yi kiran sallah ka dinka shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam mun yace cikin hadisi, yace hadis salatul layl mathna mathna fa idha khashitumul fajra fasalli rak'ataini tutir laka kama gar sallaita, wato sallar dare sai raka'a bibi idan ka ji tsoron alfijir yake to maka sai kai raka'a guda ita zamanto maka witrin abin da ka sallata. Kenan mene can karshen dare ake so mutun yayi, wanda idan kana lazimta qiyamul layl, amma in dai ka san wani wanda yake qiyamul layl ko kuma wani ya baka fa'ida akan abin da ya shafi qiyamul layl, haka sunnoni rawatib bayan in ka shigo masallaci bayan sallah kafin sallah asuba raka'atayn al-fajr, wanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa raka'atayn al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha, wato wannan raka'o'i guda biyu na al-fajr sun yi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi, to wannan ka gani yana barin jama'a da yawa. Mun da raka'atayn al-fajr ba kowa ba yake, wani bayan sallah an ida asuba ne ma ya tashi yake raka'atayn al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam, da lokaci ne ba sallah bayan asuba ba sallah sai rana ta fito ta dan yi sama. Annabi ya ce mishi wannan wata sallah ce, yace a raka'atayn al-fajr ce ta yaman da yi ba yake rama ta yake yin ta, annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar shi. Idan ka gani wannan mutane magabata masu kwadan alkhairi, wannan irin kananan nafilfiloli ba su baro su. Haka bayan sallah azhar, kafin azhar kai nafila, bayan ita kai nafila raka'a hudu, kafin la'asar ya zamanto kai nafila, haka magariba bayan magariba kai, kafin isha kai, bayan isha kai, to duka wannan kananan nafilfiloli sai ka gani sun suke cike ma farillaka, wanda idan ya zamanto ka samu kuskure ka samu sabuwa sai a ranar lahira Allah subhanahu wataala ya cike maka da wannan nafilfilolin. Haka kuma shi ma muka ce sumtu ramadan kenan azumi, idan kai na farilla na nafilfilolin nan kai azumin alhamisi da juma'a ka ringa yi, in baka iya yi ka ringa yin azumi uku a kowane wata. Idan kana yin azumi uku a kowane wata zai zamanto idan kai lissafi kamar shekarar ce kai ma kai kana azumi, wancan 6 shawwal alhasana bi ashra amsaliha, wato idan kai hasana guda ana baka kwatankwacin ta guda 10, kai ne a kowane wata ka azumci kwana 3, 10 so nawa, so 3 nawa kenan 30 kenan, kamar ka yi wata guda ne kana azumi. Wannan irin addini yana daga cikin addinin musulmi, shi yasa faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, wato dukkan al'ummar shi za su shiga aljanna sai dai wanda yake waya irin wannan falalolin ne a irin wannan ayyukan ne da ake baka a ce maka in kai abu guda za a baka kwatan kwatin shi har guda 10 har addullin kama har 17 amma duk da wannan waya an samu yan wuta Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin ayan aljanna a cikin wannan hadisi dai zan mu gani irin fadan sahabbai akan abubuwan da ya sahi ya shahi ayyukan da zai kai su aljanna tunda me yace ma annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ka bani labari abin da idan yayi shi kenan zai zamanto ya sa shi shiga aljanna yace idan nayi sallolin farilla na azumci watan ramadan na zamanto halal ina kiyayewa sai halal zan ringa tabawa sai halal zan ci sai halal zan ringa mu'amala sai halal komai shi haram zan nisance ta haram duk abinda Allah ya hana zan bari duk abinda Allah subhanahu wataala yace ka a kusance shi ka a kuɓe kusanta arziki na halal ya na haram ya bar shi har ya tambaye annabi shin zan shiga aljanna annabi kai tsaye ce mishi eh zaka shiga idan wannan irin kwadan sahabbai kan nema abinda zai kai su da kai su zuwa ga aljanna cewa kuma wannan ayyukan su ne da ya ambata su ne sababin da zasu kai ka hanya zuwa ga abin da ya shahi aljanna haka kuma a cikin hadisin nan zan mu gani abin da ya shahi muhimmancin sallah sallah farilla wanda su ne gimshikan addinin musulunci wanda kuma sallah ita ce abu na farko wanda za a fara ba mutum hisabi a ranar tashin alkiyama idan sallar ka tayi to kawai da ikon Allah ko mun ka yayi Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka kuma yana da kyau abin da ya shahi muhimmancin azumi azumin watan ramadan a cikin wannan hadisi tunda ya ce wa sumtu ramadan haka kuma a cikin wannan hadisi zan magani cewa mutum musulmi abin da yake wajibi akan shi shine ya zamanto halal ya tabbatar da wannan halal ne ya rike shi ya rike halal ne sannan kuma haram ne ka nisance shi ko mun kadan yin shi ko mun kadan yin haram kada ka kuskura ka je ka yi shi kuma wannan zai ƙara nuna mana abin da ya shahi haram idan kana nisanta shi idan kana neman halal kamar wancan hadisin da muka huce cewa wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wato idan ka fada kuskure kan yin wani zinubi kan yin wani abu wanda yake na haramun ne to kai kyakkyawan aiki zai zamanto ya shahi maka wannan zinubin da yugon Allah kenan wannan a cikin wannan hadisi dai akwai abubuwa da yawa wanda wannan sahabi ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma su ne sabubba wanda zasu kai mu ga mutun ga aljanna insha Allah kenan nan zan musa sai satun sama da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan gabaki daya kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah shi daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.